government had woefully disappointed the Nigerian public on the entirety of its shoddy handling of our children.
Gwamnati ta ba 'yan Najeriya kunya kan yadda take tafiyar da wannan lamari na ceto matan Chibok da bayan hannu. A wannan mako da muka kaddamar da yunkurin duniya na ceto sauran matan, muke cewa ya isa haka nan, ba sauran ba da uzuri kan ceto matan nan. A dawo mana da matan nan a raye. Sakatariyar kungiyar gwagwarmayar kwato matan Chibok Bibi Oji Aishatu Yesufu ke jawabi a makon ayyana cika shekaru uku da sace matan Chibok 245, inda yanzu ake neman 195 da ba san inda suke ba.
Tension of repeating this 3 years too long.
Ba ma son sake maimaita wata shekarar don shekaru uku nan dogon lokaci ne, da kalubalen ya isa haka nan.
Sunana Malam Keke Muta, Vice Chairman na Chibok Community a nan Abuja. A ce gwamnati Najeriya da muka sani ɗan kasa sun rike ƴaƴan kasa, har yanzu suna ƴan kasa ne, sun je su kama ƴan mutane sun rike haka. Gwamnatin tana kallo yanzu shekara uku. Ai malam, abin faki ciki ne wannan.
Kungiyar dai wacce ta amsa gayyatar gwamnatin Najeriya da yin shawagi ta sama kan dajin Sambisa, a yanzu ta dawo da salon Shin tunda aka wargaza tungar Boko Haram da ake sa ran sauran matan nana a makale. Yanzu to a ina suke ne? Sun mutu ne ko suna raye? Dandalin Unity Fountain da kungiyar ke gabatar da juyayi kullum ya samu ziyarar shugaban ɗariƙar Katolika na Abuja Bishop John Onayekan da limamin masallacin unguwar 'yan majalisa Nuru Khalid, waɗanda suka shiga jerin gwanon ƙara jan hankalin gwamnati ta ƙara dagewa kan gano sauran matan. Duk da dai sun ce ba su raina yunkurin gwamnatin ba zuwa yanzu da ta cimma nasarar lafar da babbar fitinar Boko Haram da ma shiga yarjejeniyar da ta yi sanadiyar dawowar wasu daga matan.
My hope and my prayer and the prayer of Khalid is that the incident that has been disturbing.
Muna fatar wannan kalubale da ke damun mu zai kwaranye nan gaba kaɗan. Tabbas waɗannan 'yan ta'adda da suka sace matan nan ba musulunci suke wakilta ba, face cimma muradin ta'addanci. Inji Bishop Onayekan, wanda har kullum akan ganshi a majalisar tattauna tsakanin musulmi da Kirista don samun fahimtar juna da yaƙar duk wata ƙiyayya da wasu kan haddasa ta hanyar fakewa da addini. Ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya ƙara ba da tabbacin yin duk abu mai yiwuwa wajen gano sauran matan da kuma damƙo madugun 'yan ta'addan da suka sace matan, wato Abubakar Shekau.
Malam, bari mu faɗa ma shi harkar faɗa da 'yan ta'adda ba abu da za a iya ƙarewa da shi bane a lokaci ɗaya. Amma dai ƙarfinsu aka ce an lalata shi. Amerika ta ɗauki wajen shekara 7 ko 8 ko har zuwa 10 kamin suka samu Bin Laden. Yadda muke fama yanzu a halin yanzu a cikin Dambisa, muna bi loko sai mun leko inda shekara ya shiga kuma mu kamo shi. Shekau na ce ba shekara ba, shekau sorry. Inda duk muka samu ƙarasawa da shi, to ƙarfinsa wanda ake ya rage za a gama da su gaba da, saboda mahiyancinsu duka za su bada kai.
Kungiyar BBOG dai ta ce ba za ta fasa kamfe ba sai dukkan matan sun dawo ko an gano inda gawawakin suke. Nasura da Malika, Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.